Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60-25 da kuma 16 masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio FM na VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalul FM. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio da ke kuma si kai ana ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku da yammacin yau Litinin 23 ga watan Disamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aisha Mu'azu sauran abokan aiki daga nan murnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da ke gaban mu ga kanin labarin.
An zartar da hukuncin kisa ga mutane biyar da ke da hannu kai tsaye a kisan dan jaridar Saudiya Kamal Khashoggi. Kungiyar Taliban ta amsa cewa ta kai hari akan dakarun haɗin gwiwar Amurka da Afghanistan. Ana shirin sake gudanar da wata zanga-zanga a kasar India.
To kanun labaran kenan. Za a ji cewa an yanke hukuncin kisa ma mutane biyar da ke da hannu kai tsaye a kisan ɗan jaridar Saudiya ɗin na mazaunin Amurka Jamal Khashoggi.
Macron ya zo yayi abin da daman ma muke tsammanin haka nan ne zai yi bisukan abin da ya shafi siyasar kasar horen shi ya kamata a sake mu bamu ce ba mu san kasar horen shi
to sai a mana aikin gafara wannan wato ra'ayin yan Niger ne game da ziyarar da shugaban Faransa ya kai jamhuriyar ta Niger. To game da batun wato kisan da aka yi koko hukuncin kisa da aka zartar ma waɗanda ke da hannu a kisan Khashoggi kuwa ga ra'ayin wani dan raji.
Kaga duka an samu ci gaba, an yi bincike kuma an gano wasu da laifi kuma an musu hukunci, hukuncin da ya dace da su.
To a kasar Ghana ko rigimar jam'iyyar NPP mai mulki da NDC mai adawa ce ta dada kazancewa. Kamar kowace ranar Litini, Yusuf Aliyu Harande na tafi da shirin ilimi garkuwar dan Adam. Akwai mu kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraro. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniya. Wata kotu a kasar Saudiya ta zartar da hukuncin kisa akan wasu mutane biyar da kuma wasu uku da aka tisa kiyar su gidan kaso dangane da kisar gillar da aka yi wa dan jaridar nan dan asalin kasar Saudiya Jamal Khashoggi a bara. A wata sanarwar da ya fitar, mai shari'ar ya ce an zartar da hukunci ne akan waɗanda suke da hannu a kisan kuma waɗanda suka aikata kisan. Shala'an al-Shala'an shine mataimakin mai shigar da ƙara a ƙasar ta Saudiya. Yace waɗannan mutane suke da hannu dumu-dumu a kisan marigayin, Allah ya ji kansa. Su dai waɗanda aka tisa kera su zuwa gidan kaso, an yi haka ne bisa kama su da laifin kin tona laifin. An yanke hukunci ne a yau Litini bayan da galibi aka yi ta zaman sauraron bahasi cikin sirri, inda aka wanke Saul Al-Qahtani tsohon babban hadimin yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman da hannu a kisan Khashoggi. An yi wa Khashoggi wanda yake yi wa jaridar Washington Post rubutu ya kasance mai sukar gwamnatin Saudiya kisar gilla kana aka yi gunduwa-gunduwa da shi a ofishin jakadancin kasar dake Istanbul a watan Oktoba bara. Hukumomin sojin Amurka sun bayyana cewa an kashe wani soja daga cikin dakarunta yayin da yake kan aiki a yau Litini a kasar Afghanistan. A yayin da suke bada wannan sanarwar, dakarun haɗin gwiwar Amurka da Afghanistan ba su bada cikakken bayanin yadda abin ya auku ko kuma inda hakan ya faru ba. Sai dai wata sanarwar da kungiyar Taliban ta aika wa manema labarai ta yi nuni cewa lamarin ya auku ne a yankin arewacin Kunduz da ake yawan kaiwa hari. Kungiyar ta ce ta yi amfani da bam ne wajen kaiwa haɗin gwiwar dakarun Amurka da na Afghanistan ɗin hari, yayin da suke ƙoƙarin kaiwa sansanonin Taliban hari a gundumar Char Dara. A India ana shirin sake gudanar da wata zanga-zanga a yau Litini dangane da wani ƙudurin dokar zama ɗan ƙasa wanda masu suka suke zargin ya nuna wariya ga musulmai. Babbar jam'iyyar adawar ƙasar ta Congress Party wacce Sonia Gandhi ke jagoranta ta shirya wata zanga-zangar lumana a babban birnin kasar a yau Litini. Sabuwar dokar wacce ta baiwa mabiya addinin Hindu, Krista da ma sauran kananan addinai da ke zaune a India ba tare da izini ba damar zama ɗan ƙasa idan har sun yi iya bada shaidar cewa an musguna musu dalilin addinin su a ƙasashen da musulmai suke da jinjaye kamar Bangladesh, Pakistan da Afghanistan. Sai dai sabuwar dokar bata hada da musulmai ba. Prime Minister Narendra Modi ya kare wannan dokar a jiya Lahadi a wani gangami da magoya bayansa suka shirya, inda ya ce kada musulmai ƴan asalin ƙasar India waɗanda kakanninsu daga ƙasar suka fito su tada hankalinsu. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An yi arangama tsakanin masu zanga-zanga a Faransa da 'yan sanda a yau Litini a tashar jirgin ƙasa ta Gain-Red de Lyon da ke birnin Paris, yayin da yajin aikin da ake yi a faɗin ƙasar ya shiga yini na 19. Masu zanga-zangar dai suna ƙalubalantar yunkurin shugaba Emmanuel Macron na yi wa tsarin fansho na ƙasar kwaskwarima da zai shafi mafi akasarin ma'aikatan gwamnati waɗanda zai ɗauke musu damar karɓar fansho na musamman. Kana zai mai da shekarun ritaya zuwa 64. Wasu hotunan bidiyo da aka nuna a gidan talabijin na BFM ya nuna 'yan sanda masu kwantar da tarzoma suna ta kokowa da kimanin mutane 30 a harabar wata tashar Gare de Lyon wadda ta fi cunkoso, wacce kuma ake yawan amfani da ita don zuwa wuraren shakatawa. Daga ƙarshe, masu fashi a teku sun kai hari kan wasu jiragen ruwa hudu a tashar babban birnin kasar Gabon, inda suka kashe wani matukin jirgi tare da yin garkuwa da ma'aikatan jirgin 'yan kasar Sin su hudu. A yanzu haka, hukumomin tsaron Gabon tare da taimakon 'yan sandan ƙasa da ƙasa da ma sauran jami'an tsaron yankin na can suna neman waɗanda aka yi garkuwa da su da kuma maharan. Ɗaya daga cikin jiragen mallakin Satran ne, kamfanin jigilar fasinja da ke Gabon. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ruwaito cewa matuƙi jirgin ma'aikacin kamfanin na Satram ne.
Aisha Mu'azza aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji a labaranmu, kwanan baya ne aka kashe wani ɗan jarida ɗan asalin ƙasar Saudiya mazaunin nan Amurka kuma mai aiki ma jaridar Washington Post ta nan Amurka mai suna Jamal Khashoggi, lokacin da ya je wani ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul na ƙasar Turkiya, al'amarin da ya janyo cece-kuce har aka shiga zargin wasu manyan ƙusoshin gwamnatin Saudiya, ciki ma har da Yarima Muhammad bin Salman da wasu jami'an bangaren leƙen asirin ƙasar da dai sauran manyan jami'an gwamnati. Manyan jami'an gwamnatin dai sun ƙaryata zargin, to amma daga ƙarshe Saudiya ta yadda ta yi bincike. To, ganin cewa binciken ya kai ga zartar da hukuncin kisa ga wasu mutane 5 da ake zargi da hannu kai tsaye a wannan kisa, mun tuntuɓi wani ɗan rajin kare haƙƙin ɗan adam a Najeriya mai suna Malam Aminu Sile don jin yadda ya ga matakin da Saudiya ta ɗauka da kuma wannan hukuncin da aka zarta. Sai ya ce,
an yi adalci da gwargwado, an samu ci gaba musamman ɓangaren bincike da kuma fitar da hukunci, musamman kuma ɓangaren kare haƙƙoƙin 'yan jaridu, domin wannan zai ƙara ma 'yan jaridu ƙarfin gwiwar cewa zaluntar da ake a wasu ƙasashe waɗanda suke take haƙƙoƙinsu ga wata ƙasa wanda da ba a taɓa tsammanin za ta yi haka nan ba ta aiwatar da irin wannan hukunci. Saboda haka, waɗannan fusake guda uku kaga duka an samu ci gaba, an yi bincike kuma an gano wasu da laifi kuma an musu hukuncin da ya dace da su dokokin ƙasar da suka aikata wannan hukunci.
To Haji Amin, a bangaren ku ba ku ganin kamar su waɗannan mutane biyar da aka zartaswa hukuncin kisa kamar wannan ya biyo bayan matsin lamba daga matakin ƙasa da ƙasa, watakila ma ba lalle laifin su ya kai haka ba, an ɗau watakila laifin wasu manya an ɗan ɗora wa nasu ɗin sai yawa.
To wannan shine dama ni wa abin da nake hange, saka yiwu idan manyan da suka tabbatar domin irin wannan kisa ne na siyasa, kowa ya sani ba kisa ne kawai na bakin titi ka zo ka ga mutum kawai ka kashe shi a kama ka hukunci ba, akwai dalilin da yasa aka kashe shi. To wannan dalilin da yasa aka kashe shi dole zai kasance ila da manyan kasan a ciki. To idan suka ga ila haka na iya faruwa da matsin lamban da suke samu daga kasashe daban-daban na duniya, musamman kasan Amerika take da haƙƙi akan kare kasashen duniya ko ko yan jaridu akan irin wannan wanda ya fi muhimmanci gare su, to kaga za su iya sadaukar da waɗannan mutane a yanke musu wannan hukunci domin a rufe hukuncin wasu don kar hukuncin ya kai gare su. Ina kallon shi a kai irin wannan, amma duk da haka an samu ci gaba, wataƙila in aka matsa da bincike za a sake gano kuma mataki na biyu na waɗanda suka sa aka yi wannan hukunci gare sa na banza. Mafiya yawancin matsalolin da muke samu musamman kasashenmu na Afirka akan watsa labarai na ƙarya ne da ake yi. To muna fata wannan din zai sa su dan shiga taitayinsu, su kuma kasashen da ke tasowa da kuma su ci gaba tsaurara matakai masu tsauri, masu hukunci masu tsauri akan duk wanda aka kama yana yaɗa labarin ƙarya. To mun rikicin addinin nan, rikicin kabilancin nan da ake yi, su sai kaga abin yan jaridu su kawo dalilai da za su kawo koko su kawo labarai wanda za su sassautar da mutane zuciya da abin da sai su kara hazzuka mutane, wanda kuma bai kamata ba, gaje na ce rayuka da yawa kullum kashe-kashe ake yi. Sai kaga mutane sun dan karanta labarai kawai na ƙarya, abin nan shike na sai kaga sun ɗauki mataki ba tare da abin nan ba. Yaran da ake koyar da su a jami'o'i, wanda kalubale ne ga jami'o'in da ke koyar da yan jaridu, wajibi ne su tabbatar da sun koyar da su darasi wanda ya dace, su koya musu kishin kafan su kalajen su, su koya musu kuma yadda za su rinka lallashin jama'a, su koya musu yadda za su yi bincike wanda binciken zai ma jama'a amfani. To iyaka ce wanda take dama shatacciya. Kai dan jarida ka tabbatar da cewa baka ba duk abin da yake ƙarya ba, kai kuma hukuma hukuma da kuke da waɗannan dokoki ku tabbatar da cewa duk wanda ya yi abin da ya wuce ka'ida hukunta shi, a fitar da dokoki wanda za su hukunta yan jaridun da in suka yi labarin ƙarya za a hukunta su. Jama'a waɗanda ba yan jaridu ba, waɗanda suke yaɗa labarai tunda yawanci abin da Turawa ake ce ma quack journalist, wato yan jaridu wanda ba na gaskiya ba, su ne suke yaɗa labaran nan, kuma an kasa kafa ƙungiya, an kafa wato hukuma wanda za su rinka tantance su. Kowa ya zo kawai ya je makaranta sai ya ɗauko na speaker ya zo yana biyan ɗaukan jaridu yana kaza yana kaza yana kaza, ba a tantance su ba. Dole ne a rinka tantance su kuma a tabbatar musu da cewa in duk wanda ya laifi su gani clearly, kowa ya gani cewa za a hukunta shi, shikenan.
Malam Aminu Sule na kungiyar Network for Justice kenan ke tsokaci game da hukuncin da aka zartas kan kisan da aka yi wa ɗan jaridar Saudiya ɗin na mazaunin Amurka Jamal Khashoggi. To sai kuma jamhuriyar Niger, inda 'yan ƙasar ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan ziyarar jaji da shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya kai ƙasar bayan kisan sojojin ƙasar da dama da 'yan ta'adda suka yi kwanan nan. Malami na farko ya gaya matamar abari cewa
Mamman Sadat Alhaji Iliya dan malam na kungiyar MPCR ta jihar Damagara, shi magana da yi musamman shi ya yi zancen a cikin wannan tafiya ta hulɗa ta mu da ake, dole ne sai an tsaya an yi sabon tsari a siyasance na tafiyar da wannan aiki da suke na tsaro a cikin Sahel. Muna san haka nan tunda kun san sare cewa mu kungiyoyin hula wancan tsarin da ake ta yi a kan shi ba mai raba da shi, muna ganin akwai dodorido, akwai rashin haske cikakke wanda 'yan ƙasa ba su gane, musamman ma abubuwan da suke faruwa a ƙasar Mali, irin yadda yau aka raba Mali gida biyu mun gani. Saboda haka wannan canjin magana da za a yi, da ya yi magana in za a zamana a yi magana, muna kira ga shugabanninmu na Sahel gaba ɗaya su zamanto mazaje, su zamanto masu wakiltun al'umma, kar su je su yi abin da kawai kansu ne jisima ba tare da sanin 'yan ƙasa ba.
Mustapha Alhaji Adam na ƙungiyar Turnon Lafaji Niger. Macron ya zo ya yi abin da daman ma muke tsammanin haka nan ne zai yi, bisukan abin da ya shafi siyasar ƙasar horon shi ya kamata a sake. Mu ba mu ce ba mu san ƙasar horon shi, mu a matsayinmu na talakawa muna kira da cewa in kasar kwarin shi tana iya ba mu tallafi na kuɗi, tana iya ba mu tallafi na kayan aiki, tana iya ba mu tallafi na na horo yanda zan mu yi fuskanci a bakan gaba. Amma ban mu buƙatar sojin Holanshi ko sojin ko wata ƙasa ya zauna a ƙasar Niger. Kenan muna so a yi alaƙa ta mutunci da mutunci.
Hayya umma, ina cikin ƙungiyar nan da ake ce SOS, wadda take kulawa da harkar mata da yara da kai mazan ma cikin zamantakewa. Bai zo ta'aziyya ba. Tunda in gaskiya ne ya yi baƙin cikin abin da ya same mu lokacin da abin ya same mu a lokacin ne ya kamata ya zo, to bai zo ba he da ya ɗauki lokaci shi. Yanzu ma ai ya da zango ne ya yi, he da ya je Cote d'Ivoire ya je buƙatun shi kuma sannan ya zo nan. Allah shi ne mai tsaron mutane, kuma Allah shi ne mai kare ka a bisa miliki. Kenan ni ina son Allah ya ba shugabanninmu ƙarfin zuciya su ga gaskiya, kuma su sama a yi bincike na gaskiya wannan al'amarin yaya ne aka yi abu, a yi diddiba kowa inda responsibility yake ICJ ta, in yaso a sake sabuwar tahiya.
Ya yaba da ma shi coordinator na kungiyar Hora Hula ta Alternative Esposito a Reshen Jihar da Magar, da babu gara babu daɗi, saboda a ganin mu an zuwa zai tun lokacin da za a yi jana'izar wannan mutane namu da suka rasu guda 71. Ya kamata a ce an yi zaman wannan binne su tare da shi. Wannan shi shugaba ne wanda yake aiki da kamar ra'ayin jama'a, ya ji irin soke-soken da aka rika mishi a takohin yada labaru musamman ga nan matasa na Afirka da ma nan Niger. Kenan wannan shi ne muke tunanin yasa ya tsara wannan tahiyar ta gauga domin ya zo ya goge wannan kamar kuskure da ake gani. Horan shi tana aiki da ra'ayin mutane, kuma ta dan hurgita musamman irin zanga-zanga da aka rika yi can da nan a kasashe na kasashen Afirka ta yamma musamman a nan Niger.
Gali Dauda, ƙungiyar malaman makaranta ta Jihar da Magar. Wannan zawa ta President Macron ba ta yi daidai ba da lokacin da ya kamata ta zo. Mutuninku ne kama wani lokaci na Inates, amma can wajen gabas wajen Difa mun samu asara da yawa. Iska matsayin shi na Ali Premier ne namu, iska ya samu ya sa kawai sun zo sun jaje da wani abu da ya samu gaskiya. Wani zauta shi ni ba ta gamshe ni ba, kuma ina fata Allah sa yanda muka dauniya a matsayin mu na Afrika mu ci gaba da kokowa.
A gaida tamar da wannan rahoto, to daga Niger kuma bari mu kada kasar Ghana, inda rigimar da ke tsakanin jam'iyyar MPP mai mulki da NDC ta adawa ta kazance bayan taron jam'iyyar NDC, wato babban taron kenan, wadda ta zargi MPP da matukar gazawa. Awal Garba, gare ka.
Wakilin jam'iyyar NDC na musamman zuwa wurin babban taron na NPP Sylvester Manson ya yi kuma kira da a yi siyasa mai tsafta, sa'annan ya bukaci magoya bayan NDC su tsaye da lamuransu akan bukatar gujewar duk wani abinda zai lalata nasarori da aka samu na demokradiyya a nan kasar. Muhimmanci Mr. Chairman, a lokacin mulkin NPP mun ga tsaruruka da shirye-shirye masu tarin yawa da sun kai mugun lahani ga masu kamfanoni, ƙwararrun ma'aikata da kwastomomin ma'aikatan kuɗaɗe. Mun ga fitan tarin ma'aikata daga aiki kawai saboda sun fi dacewa da wani ra'ayi da ba naku ba. Malamanmu na wahala, matan kasuwa na wahala, ɗalibai na wahala, nas na wahala, ma'aikatan banki na wahala, likitoci na wahala, har mataimakin shugaban ƙasa. Sylvester Mansa ya ƙara da cewa 'yancin faɗin albarkacin baki ya shiga mummunan hali. Rufe gidajen radio da ke da nasaba da NDC babban koma baya ce ga siyasa da demokuraɗiyya, kuma yana zagon ƙasa ga dauriya da haƙuri da 'yancin faɗin albarkacin baki. Wannan ba wani abin da wani zai yi fariya da shi ba ne a matsayin wani tarihi. Mr. Sylvester ya kuma yi suka ga yanda ake tozarta chairman jam'iyyar Samuel Ufosu Ampofu, ya ce NDC na bin sawun lamarin sau da kafa.
NDC is closely monitoring and observing the deliberate
NDC na din sawun tursasa wadda ake wakamanta na ƙasa Honorable Ofosu Ampofu Mr. Chairman a wannan lokacin Christmas sakon mu shine zaman lafiya duniya da fatan alheri ga kowa sai dai nan take shugaba Akufo-Addo ya mayar da martani yana mai kira ga diyan Ghana kan su saurari propaganda na NDC da ikrarin wala da suke fadan ana fama da ita a nan kasar
food crisis in Ghana today not only do we have
zancen abinci a Ghana yau ba wai kawai muna da isasshen abinci fiye da yadda muke da shi cikin shekaru 20 da suka wuce bane haka kuma muna da abinci mafi araha cikin shekaru 10 yau a nan Ghana abinci mafi araha a Afirka yau shine abinci a Ghana a dalilin shirin mu na shuka dan abinci da aiki yi kudin wuta ya zo kasa kudin abinci yayi kasa in kuka duba ba biyan kudin makaranta ku daina wannan irin propaganda ku nemi wani abun kware da za ku fadi ba wa wannan irin propaganda na ku ba mataimakin shugaban kasa ma Mahmud Bawumia da sauran kusoshin jam'iyyar na NPP duk sun yi magana Ridwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to a gaida Ridwan Abbas sai a mana aikin gafara dazuna ce awwal garba a maimakon na ce Ridwan Abbas to karfa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe 10 ne ko kuma na ce 20 ma dai a agogon Washington DC da kewaye lokaci yayi da zamu koma gefe guda Yusuf Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi
jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka allahumma amin masu sauraro a cikin shirin mu na makon da ya gabata idan ba ku manta ba muna bibiyar irin halin da ilimi ke ciki a kasar Ghana wanda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Ridwan Allah Abbas yayi tattaki don jin halin da ake ciki a yankuna daban-daban na kasar yau zamu daura daga inda muka kwana a makon da ya gabata
bari kuma muji abidda Alhaji Gado Alhassan mai suna Chairman School Management Committee Abaka Cluster of School Kibadi
kashin gaskiya ne an yi free education kuma final exams da ake na BC kudin da iyayen yara suke biya ya biya kuma yanzu hakan ga last term promotion exams da za a yi bashin da iyayen yara suke yi wannan kuma ya bayar saboda shi ya bar ma kudin ma da aka karbi na yayin yara sannan a soma ya ci a biya su an biya su yanzu yanda muke samun labari yana yi amma su ainihin wanda ya kamata ya biya su wannan kudin bayan ya karbi muna samun complaint wannan kudin nan bai shiga hannun su ba kudin final exams da aka yi 20% ya biya ciki sauran bai bayar ba yanzu ma yau a Talinga na samu labari kan cewa kaman sauran papers da ya saura da zai bayar a yi promotion exams da za a yi an gwada kaman sauran takarda guda uku ya ce wai ba wannan da ya ce ba wannan she yanzu aka kira mu aka ce ya za mu shi aka ce to sofon takardar da ya ce a bada a biya kudin nan a ji a karbi wannan printin na a bar yaran su to shi abin da ya on and off yana faɗi muna ganin wasu ba mu ganin wasu yanzu hakan ga school da aka gina suke ajiye da ya kamata wasu finiti torches da ya kamata ya yi yaran su koma ciki duka bai yi ba yanzu yake kokari yake ce da ya gina sabo wanda kuma ke ajiyar da kuɗi kaɗan da zai iya ya gyara su koma babu shi saboda shi yanzu dakin akwakun da aka yi domin a stop wannan dakunan nan dakin zingin nan duk sun bata ga kuma sabobin gidin da aka yi suna ajiye tsofon shugaba John Mamma shi ya gina wannan gidajen da suke ajiye yanzu ya zo ya gyara su koma ciki bai yi ba in an ja magana su ce yau gobe jibi duka wannan ba su yi ba suna ajiye inda suke warare kaman yanzu inda zan gwada na yin gwada kaman Fadama Class of Schools abinga Apenkuwa ta sano duka suna aji ba iya ba complete komi game da shi ba she dai ina kokarin yanda zai kirkiro wani kan ko yaran uruwayi she su wasi
ba abinda wasu ɗan makaranta ke faɗi game da makaratun nasu
sunana Khadija ni ɗaliban JHS ne mun gode ma president da free HS da ya kawo wanda iyayen su ba su da kuɗi su biya musu kuɗin school fees duka suna samu yanzu saboda free HS ne sa sun samu sun zo gashi ana ba mu ma free books free riga takalmi ma ana ba mu komi yanzu komi yayi muna sauki amma abinda muke ke damu koren batun class 60k class guda kuma dex mun ba da yawa isa muna dokan president ne itema kamuna da dex they provide muna facilities
akwai wani matsala da kike jin kuna da shi game da waran biyan kuɗi a makarantan ku
don muna nan kullun teachers an zo a ce PTA 11 project money kullun dai gashi mu da mu uku ne wurin yayin mu in wanga kuma ya kawo PTA 11 project money arabic fee kullun muna kawo ya zama muna problem isa ina roƙon government in dai yaye tanye mu da wannan su a reduce wannan PTA 11 arabic fee da wannan su a reduce
sunana Muhammad sunan su ne Abakatu class 6 mu 67 ne cikin class guda ana ba mu books kyauta da kayan uniforms kyauta kuma da abinci kyauta da takalma mu kyauta so I think kamar kaman shoes lacking da kayan uniforms nan wasu ba su samu sani a kawo su kawo diwa in kowai samu nisa
a ƙarshen karatun senior high school dai sai jami'a
masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a ƙasar Ghana Ridwanullah Abbas da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku sai wadda ta jagoranci shirin Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku huta lafiya
a maza da mata don wajen miƙewa kai kokarin neman
to a gaida Yusuf Harande ba za mu samu damar kawo muku wato ra'ayoyin wasu daga cikin masu sauraron mu ba sai a mana aikin gafara yanzu kan mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma fa ko shi ma a takaice
a takaice wata kotu a kasar Saudiya ta zartar da hukuncin kisa akan wasu mutane biyar da kuma wasu uku da aka ta saƙe su gidan kaso dangane da kisar gillar da aka yi wa dan jaridar nan dan asalin kasar Saudiya Jamal Khashoggi a bara a wata sanarwar da ya fitar mai shari'ar ya ce an zartar da hukunci ne akan waɗanda suke da hannu a kisan da kuma waɗanda suka aikata kisan a India ana shirin sake gudanar da wani kudirin dokar zama dan kasa wanda masu suka suke zargin ya nuna wariya ga musulmai babbar jam'iyyar adawar kasar ta Congress Party wacce Sonia Gandhi ke jagoranta ta shirya wata zanga-zangar jumana a babban birnin kasar a yau Litini an yi arangama tsakanin masu zanga-zanga a Faransa da 'yan sanda a yau Litini a tashar jirgin kasa ta Gare de Lyon da ke birnin Paris yayin da yajin aikin da ake yi a fadin kasar ya shiga yini na 19 masu zanga-zangar dai suna kalubalantar yunkurin shugaba Emmanuel Macron na yi wa tsarin pension na kasar kwaskwarima da zai shafi mafi akasarin ma'aikatan gwamnatin
fito da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma ita Aisha Ma'azu wacce ta karanto mana labaran duniya, da Julie Leather Subscription wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyan Nemo na wannan lokacin Mr. Love. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da daddare. Wassalam.